Naija Remix.
So yeah, yeah. So yeah, yeah. Ruins the machi. Musama in Queenie Dachi. Da juna a takaice sai ku zanga farin ciki ba ku ba ba bakin ciki tunda kun yaure da juna sai ku yi zaman amana har abada ku zauna tafiya har gidan aljanna an yi aure ga ango ga amarya soyayya amarya ga ango ga amarya soyayya ta kuduba ayauta cike da kamburinta an ba ta zabin ranta sarauniya take jin kanta na duba an kadi rawar kitaka amarya yau baki da doka bude idan ki farka ba barci kike ba ba mafarki kike ba miji ki ne tunda an daura an baki ne shedu an tara ke kuma wakar ki na raina nake amarya kashi tariyar guri daya yau ga shan daura muku dangi suna tewa muku rayuwa ta canza muku kar ku yarda bata muku fahimci juna ku kula so da kauna shine sila ki mai aminci kala kala ki sashi murna sai walwali an goye ke kai har kaman ni ma suke kowa mamaki yake yam sharif shaida nake shaida nake yam sharif shaida nake ga waina ga wuri yiri ayyadi masu kawo hani nan gani nan bari rabuwa sai mutuwa wanda ke jin haushi ya daina rabbi ne ya nufa za ku zauna da'iman abadan za ku zauna daga nan duniya har aljanna ya Allah ka amsa ya Allah ka amsa.